cin kofin zakarun kasashen turai ne kasar shekara 19 wato UEFA Championship na shekara 2017 wanda ake a can kasar Georgia a ranar Asabar ta gabata 8 ga watan Yuli na shekara 2017 an buga wasanni a matakin wasan rukuni zagaye na uku inda rukunin A kasar Portugal ta tashi canjar zubi da biyu tsakanin da kasar Sweden kasar shekara 19 Czech Republic ko yankasa da shekara 19 sun lallasa kasar Georgia ne masaukin baki ne da kwallo biyu da babu yayin da a wannan rukunin kasar Portugal take jan ragama da maki 7 kasar Czech Republic tana mataki na biyu ne da maki 6 yayin da kasar Georgia ne masaukin baki tana mataki na 3 da maki 3 kasar Sweden tana mataki na 4 da maki 1 inda bayan kammala wasan kasar Portugal da kasar Czech Republic suka samu zuwa zagaye na gaba a jiya Lahadi kuwa a rukunin ba kasar Netherlands ne ta tashi canjar 1-1 tsakanin da kasar Bulgaria kasar shekara 19 kasar Ingila ta lallasa kasar Germany da kwallo 4-1 yayin bayan kammala wasan kasar Ingila take jin rukunin ba din da maki 9 yayin da kasar Netherlands take mataki na 2 da maki 4 kasar Germany take mataki na 3 da maki 3 kasar Bulgaria kuwa tana mataki na 4 da maki daya bayan kammala wasan kasar Ingila ita ta samu nasara da kasar Netherlands zuwa wasan zagaye na gaba don haka ranar Laraba 17 ga watan Yuli na shekara 2017 za a buga wasan dab da na karshe wato semi final inda kasar Portugal za su jajige da kasar Netherlands kasar Ingila ko za su gwabza ne da kasar Czech Republic a tarayyar Najeriya kuwa bangaren Premier League na shekara 2017 zuwa 2017 mako na 28 a jiya Lahadi 9 ga watan 7 na shekara 2017 an buga wasanni kamar haka Gombe United a gida ta doke Alkanemi da kwallo 2 da babu yayin da ABS ta shaka shi a halin Sunshine da kwallo 4 da 2 a gidan ABS din Abia Warriors ko ta lallasa Nasarawa United ne da kwallo 2 da babu yayin da Plateau United ta doke Akwa United da kwallo 3 da nema yayin ba mata samu nasara akan Niger ta nazo da kwallo 3 da nema yayin da Raymond Stars suka tashi Changers babu ci tsakaninsu da Efine Kwakasuna United a gida sun doke Lobby Star da kwallo 2 da 1 yayin da Enugu Rangers ta tashi kunnan doki 1-1 tsakanin da shutin sa Wiki Tuarez kuwa a Bauchi ta samu nasara ne kan Kano Filas da kwallo 2 da babu bayan kammala wasan a mako na 28 din har yanzu gungiyar kwallon kafa ta Plateau United take jan ragaman rukunin da maki 48 yayin da Mountain of Fire and Miracle take mataki na 2 da maki 46 yayin da Akwa United tana mataki na 3 ne da maki 43 a wasanni 26 din take da wasa daya a gabanta ita ko kungiyar kwallon kafa ta Alkanemi tana mataki na 4 ne da maki 43 ita ma idan muka dawo bangaren sai da sauran wasan kwallon kafa na duniya kuwa a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Everton dake kasar Ingila ta kammala sayan tsohon dan wasan da kuma captain a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Wayne Rooney bayan ya shafa shekaru 13 a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din daga kungiyar Everton kungiyoyin biyu da sun cimma yarjejeniyar ne bisa hanyar musanya tsakanin ƴan wasansu Romelu Lukaku da Wayne Rooney ne inda ita kungiyar ta Manchester United za ta yi cikon kuɗi wa kungiyar kwallon kafa ta Everton inda ta sayi Romelu Lukaku a kan fam miliyan 77 Wayne Rooney dai ya buga wasanni 559 wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United inda ya zurara kwallaye har 259 kungiyoyin kungiyar kwallon kafa ta Everton din ta ce za ta ba wa dan wasan Wayne Rooney riga mai lamba 10 wacce Romelu Lukaku yake sawa a lokacin yana kungiyar shi ma shahararren dan wasan kwallon kafa na duniya nan kuma mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Cristiano Ronaldo ya amince zai ci gaba da zama a kungiyarsa ta Real Madrid na Spain ba a manta ba a kwanakin baya ne dai dan wasan ya nuna ra'ayinsa na barin kungiyar sakamakon tuhumarsa da hukumar kasar Spain suke yi na rashin biyan haraji har fa miliyan 14 inda dan wasan ya musanta haka daga bisani kungiyar ta Real Madrid ita ma ta goyi bayan dan wasan na nuna cewa bai san komai akan wannan magana ba su ta lafiya